Panikida, panikida, panikida.
Zambo ya dao.
Panikida, panikida, panikida.
Wakaje kazo.
Panikida, panikida, panikida.
Wanara mwana tembe.
Panikida, panikida, panikida.
Kirikiza, za, 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 za. Kirikiza, za, 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 za. Utaka, 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 utaka.
Berkati.
Utaka, utaka,
utaka,
utaka.
Berkati.
Kirikiza, za.
Daga Fresh Prince Agagiji. Yeah.
Tabaraka ya ilahi kabana basira zanyi waka. Wakar gayen garin mu dan gayen bana san babu harka. Shirani za su mala amma kuma ba izinin ubansu. Ba izinin uwansu ba albarkar Allah gare su. Tafiya ta kai tafiya suna ta sana'a irin ta kusu. Sun tara kudin asusu ba sa tuna baya gidan ubansu. Sun manta uwa gare su suna ta famar shaggalin su. Sun kwashi kudin jikin su suna mikawa karuwan su. Kaga diyan asara a harkar ta su akwai fitsara. Suna shukar tsiyar su yan sanda sai suka wawushe su. Daga nan aka kai siyari wata shida sai aka sallame su. Bayan an sallame su dari bi take aljihun su. Nan suka koma ga Allah suna roƙon shi ya taimake su. Allahu ka ba mu naira ya kamata mu bar garin nan. Tun muna samun na shayi kafin kofofa ya gagare mu.
Gayu an sha wuya.
Duniya ce.
Ai dama dan duka ho ne.
Haka yake.
Kirkiza za 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 kirkiza za 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 utaka utaka utaka
barkate
utaka utaka
utaka
utaka
barkate
kirkiza za 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 za
barkate
za kirkiza za 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 za
barkate.
Wace karu ta ci mutunci na in rama ko in kyale a zango karkarama ka batta da kanta ta yau da dama dan mun san ta ci leda ka batta da kanta ta kai garami karu mai ladabin kunama kowa ga karu ta yabe shi uwa da uba ne sun tsane shi a lalle na gode Allah ya raba ni da harbi yar kunama ashe maciya ce me ba ta abinci take ta cizo Allah kare ni sharri na kaska me bin nama 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 nama
ke ni fa ba da ke nake ba. Amma idan kin tsargu da ke nake
kirkiza za 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 kirkiza za 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 za
utaka
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 barkate
utaka utaka
utaka
utaka
barkate
kirkiza za 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 za
barkate
kirkiza za 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 za
barkate.
Ranar murna a tashi a manta bakin ciki dan awala ban ce fa kuwar gaje ku tashi fa ku ce kun manta sallah ni dai na ce a tashi da daddare har rana ta illa a gidan tasun garin mu DJ Abdul ke ba mu sauti shi ko wannan kidan Mr. Song shi ne doka sautin wai yaya yan Kaduna wannan wakar ta sa kusanci ta sa mu santi dan gashi muna casu da fati
ha bari ga wife wani iya rawa
za 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 za
za
utaka
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 barkate
utaka utaka utaka
barkate
kirkiza za 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 za
barkate
kirkiza za 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 za
barkate
kirkiza za 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 kirkiza za 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 za
za
utaka
Berkecil
utaka, utaka,
utaka,
utaka,
berkecil
utaka, kirkiza, za,